إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 12 ga watan al-Muharram hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 18 ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin al-Bukhari wanda ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita mana shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 36 muna nan a cikin babin da ke bayani akan hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a darasin da ya gabata mun karanta maganar sa'ayi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da sa'ayi a aikin haji inda ya fara da hawa kan dutsen safa kuma yayi addu'o'i bayan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda bayan ya kalli ɗakin Ka'aba yayi addu'ar gurgurdan abinda Allah ya sa yayi kuma ya gangaro da kan dutsen Safa ya nufi Marwa mun ji cewa tsakanin Safa da Marwa akwai wasu ƴan wurare ko wani wuri da an zo ake yin sassarfa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassarfa ya wuce Milainil Akhdarain ya tafi zuwa Marwa daga Marwa ita ma yayi irin abinda yayi akan Safa haka yayi har ya gama ainihin wato sa'ayinsa guda 7 to a nan ne bayan ya gama sa'ayi waɗanda suka bambanta da shi ta fuskar niyyar harab wato aikin haji ma'ana masu yin tamattu'i yace to wajibi ne su warware haramar su daga iyanan ya zamto sun gama umara kenan sai kuma su jira ranar 8 ga wata yawmu tarwiya sai su sake kudurce niyyar aikin haji sai kuma su tafi zuwa Mina da sauran alhazai wayanda kuma suka dauki harama irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam kama Abu Talha al-Ansari wato shi kuma zai ci gaba da zama da ihramin sa da wannan niyya tasa har zuwa ainihin wato a gama aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji yawmu tarwiya ya je Mina yayi sallar azhar raka'a biyu la'asar tai ita ma yayi raka'a biyu yayi magarba yayi isha raka'a biyu ya kuma yi sallar asuba bayan rana ta fito gari ya waye rana ta fito kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau a bar hawarsa ya nufi Mina mun ji tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Mina da kuma khutbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar ta ainihin wato Arfa da kuma irin abinda wannan khutba ta kunsa to bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaya a gurin da ya tsaya ya wuna anan har sai da rana ta fadi kuma yace a sanar da alhazai dukkan mina a dukkanin filin arfa gurin tsayuwa ne yace ni na tsaya anan amma duk inda mutum ya tsaya yayi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masu rauni cikin ainihin wato mutane daga ciki akwai iyalansa bayan an bar mina an tafi Muzdalifa to a Muzdalifa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da dare ya tura abdafa masu rauni kaman mata da kananan yara da tsofaffi suka fara yin ainihin wato gaba to a za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa kana fi du'aihi rafi'an ila sadri ko qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala yace wa kana fi du'aihi yana daga cikin irin addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam rafi'an yadai yana mai daukaka hannayensa ila sadrihi har zuwa wajen kirjinsa kastid'amil miskin kamar mai neman ciyar da miskini kamar mai kokarin raba wani abu haka ya daga hannun ya zo daidai kirjinsa kamar zai ba da wani abu dama kuma yana daga cikin abin da malamai suka faɗa wajen yin addu'a shine ka buɗe hannun kamar kana son a baka wani abu ko a karɓi wani abu an gane to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa zuwa kirji yayi ta yin addu'a ainihin wato a wannan rana wa ukhbirtum anna khayra ad-du'a yawmi arafa an kuma ba ku labari cewa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar da mutum zai yi ranar arfa khairu du'a du'a wa arafa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi ficin abin da na faɗa da ni da annabawa a wannan rana shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da haka rana ce ta addu'a wannan hadithin na farko cewa yana daga hannunsa addu'a har zuwa wajen kirjinsa hadisi ne wanda yake mai rauni hadisi ne wanda Imam Tabarani ya ruwaito shi a cikin Al-Awsat a kaman yanda yazo a cikin Majma'iz Zawaid mujalladi na 10 shafi na 168 hadithin Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma Al-Haythami ya ce a cikin isnadin hadithin akwai Al-Husayn ibn Abdullah ibn Ubaidillah wa huwa da'ifun wannan mutumin mai rauni ne ba a karbar hadithinsa da haka wancan hadithin hadithi ne wanda yake bai inganta ba hadithin wato khairu du'a du'a wa arafa hadithi ne hasan Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin Ad-Da'awat hadithi na 3585 hadithin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana hadithin a cikin Sunan Tirmidhi wa dhakara min du'aihi sallallahu alaihi wa sallam fil mawqif ya ambaci daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan gurin tsayuwa na Arfa Allahumma lakal hamdu kalladhi naqul wa khairan mimma naqul Allahumma laka salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati wa ilayka ma'abi wa laka rabbi turathi Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa waswasati sadr wa shatati al-amr Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma taji'u bihi ar-rih dhakarahu at-Tirmidhi yana daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yayi a ranar arfa shine Allahumma lakal hamdu ya Allah madaukakin sarki dukkan yabo da godiya sun tabbata a gare ka kalladina qulu kamar dai abinda muke fada wa khairan kuma kai ne mafi alkhairi mafi cancantar yabo da godiya mafi alkhairi mimma naqulu sama da abinda muke fada Allahumma laka salati ya Allah sallata ta kace wa nusuki da yankana wa mamati wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata wa ilayka ma'abi makoma ta gare ka take wa laka rabbi turathi gado na ya ubangiji naka ne duk nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ta'ala ce bayan ka mutu magada sun ci gado su ma nasu magadan sun ci gado bayan duk an gama ci Allah kuma zai gaje komai nahnu narithul arda wa man alaiha shine wa laka rabbi turathi Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr ya Allah ka tsare ni daga azabul qabri wa waswasati sadr, ya Allah ka tsare ni daga waswasi irin na zuciya, wa shatatil amri, ya Allah ka tsare ni daga tarwatsewar al'amari. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma taji'u bihi ar-rih, ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abinda iska take zuwa da shi. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi, amma hadisi ne mai rauni, da'ifi ne, ya rawaito shi a cikin ad-da'awat hadisi na 3520, hadithan Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wa da'afahu al-Albani fi sunan at-Tirmidhi. Al-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadithin a cikin sunan at-Tirmidhi, hadithin bai inganta ba. Wa mimma dhukira, yana daga abinda aka ruwaito, min du'aihi hunak, a addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a Arfa. Allahumma innaka tasma'u kalami, ya Allah haqiqa na san kana jin zance na, wa tara makani, kana ganin wurin da nake, wa ta'lamu sirri wa alaniyati, ya Allah kana sane da sirri na da bayyane na, wala yakhfa alayka shay'un min amri, babu wani abu na al'amari na da yake koyuwa a gare ka, ya Allah ka san komai na wa ciki da waje. An anal ba'isul faqir, ni mabukaci ne matalauci, al mustagithul mustajir, mai wato neman agaji mai neman taimako, al wajlul mushfiq, wanda ke cikin tsoro da furgici, al muqirrul mu'tarifu bi dhunubi, wanda ya tabbatar kuma yake furuci da zanubansa, as'aluka mas'alatal miskin, ya Allah ina roƙonka irin roƙo na matalauci, wa abtahilu ilayka ibtihalal mudhnibi dhalil, ina daga muryata wajen kiranka da wato da roƙonka irin daga muryar nan ta wanda yake mai zunubi kaskantacce, wa ad'uka du'a al khaifi dharir, ya Allah ina roƙonka irin roƙon matsoraci makahu, man khada'at laka raqabatuhu, wanda wuyansa ya rusuna a gabanka, wa fadat laka aina, idanuwansa suka kwararar da hawaye saboda kai, wa dhalla jasaduhu, jikinsa ya wulakanta, wa ragima anfuhu, hancinsa ya turmuza a ƙasa, laka dusdan kai. Allahumma la taj'alni, ya Allah karka sa ni, bidu'aika, da roƙonka rabbi ya ubangiji shaqiyan, in zama tababbe, wa kun bi ra'ufan, ya Allah ka zama mai jin kai gare ni, rahiman mai tausayi, ya khairul mas'ulina, ya mafi alherin wanda ake roƙo, wa ya khairul mu'tina, ya mafi alherin mai bayar wa masu bayarwa, zakarahu at-tabarani. Imam at-tabarani ya ambaci wannan hadithin ga dadin ma'ana, gashi ya kunshi kirari da ainihin wato yabo ga Allah madaukakin sarki, amma hadithin ƙarya ne. An gane ku? Eh, maudu'i ne. Imam at-Tabarani a cikin Al-Kabir ya ruwaito shi hadithi na 1011,415, haka a cikin As-Saghir ya ruwaito shi a mujalladi na 1 shafi na 247 ko hadithi na 247, hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma, Al-Haythami a cikin Majma'i Zawaid mujalladinsa na 3 shafi na 252, ya ce a cikin isnadin akwai wani mutum da ake kira Yahya ibn Salih Al-Aili, Yahya ibn Salih Al-Aili, wannan shigowarsa cikin isnadin to shi ya bawa isnadin matsala. Qala al-Uqayli, malam Uqayli yake cewa rawa anhu Yahya ibn Bukair Manakir, Yahya ibn Bukair ya ruwaito wasu hadisai munkarai daga wajen Yahya ibn Salih Al-Aili, wa baqiyatu rijaluhu rijalus sahih, amma sauran marwaitan marwaita ne wanda sun inganta a karbur waya daga wajen su marwaita ne na rijalus sahih. Wa qala al-Munawi fi Faidul Qadir, malam Munawi a cikin littafin Faidul Qadir mujalladi na 2 shafi na 118 yace, qala ibn al-Jawzi yace hadithun la yasihu, wannan hadithin da ke kunshe da wannan addu'a hadithi ne wanda ba shi da inganci ta fuskar isnadi. Wa zakara Ahmad min hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Imam Ahmad ya ambaci wani hadithi, ya ruwaice shi daga Amr ibn Shu'aib, daga mahaifinsa shi kuma daga kakansa. Kana aktharu du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallama yawm Arafa. Addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yafi yawan yi ranar Arafa. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan ita ce addu'ar da aka ce annabi yafi yawan yinta ranar Arafa. Wa asanidu hadhihi al-ad'iya fi halil. Isnadan wannan addu'o'in akwai rauni a cikin su. Shi kansa wannan hadisin da'ifi ne. Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad Mujallaji na 2 shafi na 210, sannan Sheikh Ahmad Shakir wanda yayi taqiqin Musnad ya raunana wannan hadisi. Wa hunaka anan ne fa unzilat alai, aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau ne na cika muku addinin ku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na cika muku ni'imata. Wa raditu lakum al-islam dina, na kuma yarje muku musulunci a matsayin addini. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rubuta shi a cikin al-Iman hadisi na 45, haka a cikin al-Magazi hadisi na 4407, haka a cikin hadisi na 4606, Imam Muslim a cikin at-Tafsir hadisi na 3017, hadisin Tariq ibn Shihab radiyallahu an. Wa hunaka saqata rajulun ala rahilati, anan Arfa ne wani mutum ya fado daga kan abarhawarsa. Ana tsayuwa Arfa sai wani ya zamo daga kan raƙuminsa ko taguwarsa, famata ya mutu. A wata ruwaya aka ce wuyansa ya kari, da aka ya mutu. Fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yukaffana fi thawbai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ai masa likafani da wannan tufafi nasa guda biyu na ihrami. Wala yumassa bi tibin, kada a sanya masa turare. Wa an yugassala bi ma'in wa sidrin, a kuma yi masa wanka da ruwa da magariya. Wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu, sannan kada a lullube fuskarsa, kada a lullube mai kansa. Wa akhbara, manzo Allah ya bada labari, anna Allah ta'ala yab'athuhu yawm al-qiyamati yulabbi, Allah zai tashe shi a farfajiyar al-qiyama yana alhaji, yana labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. In kaji wanda ya tashi a wannan farfajiyar al-qiyama, wannan mutumin ne. Shi ne hadithi ya tabbatar da cewa shi zai tashi ranar tashin alkiyama yana labbaik allahumma labbaik, saboda yana cikin aikin haji bai gama ba, Allah ya karbi rayuwarsa. Da haka adashan abin da ya kasance yana yi ya mutu talbiya ne a aikin haji, da haka da ita zai tashi. Wannan yana nuna abin da mutum ya mutu zai tashi da shi ne. Ina fata an gane wannan hadithin. Hadithi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya rubuto shi a cikin al-Janaiz hadithi na 1265, da hadithi na 1266, hadithi na 1267, 1268. Haka ya kawo shi a cikin Ajza'us Sayyid hadithi na 1839, da hadithi na 1849. Haka Imam Muslim a cikin Al-Hajj ya ruwaito wannan hadithi, hadithi na 1206, hadithin sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. Wa fihi 12 hukuman. Ibn al-Qayyim yace a cikin wannan hadithin na wannan bawan Allah da ya mutu a yana tsayuwa Arfa, akwai hukunce-hukunce daidai har guda 12. Al-awwal, hukunci na farko da zamu dauka a cikin wannan hadithi, wujubu ghuslil mayyit, wajibcin yi wa mamaci wanka. Wannan ya nuna shi mamacin mutum ya mutu wajibi ne ya masa wanka. Idan har mutum a tsayuwa Arfa zai mutu amma sai da aka yi masa wanka, wannan abinda zamu fa'idanta cikin wannan hadisi shine wajibi ne a yi wa mamaci wanka. Na biyu, athani annahu la yanjusu bil maut, mamaci baya zama najasa dan ya mutu. Annahu la yanjusu bil maut, mutum baya najastuwa ya zama najasa dan ya mutu, innal mu'mina la yanjusu, mu'mini baya zama najasa hayyan wa mayyitan, li'annahu law tanajjasa, domin da ya mutum ya mutu ya zama najasa, lam yaziduhu ghusluhu illa najasatan, to wankan da aka yi masa ba abinda zai kara mai sai najasa. In har ya riga ya zama najasa, to me amfanin wankan? In amma wanka ma tunda da ya mutu ya zama najasa, to in amma wanka ma an kara masa najasa, ba wanke najasa aka yi ba. Athalis, hukunci na uku da wannan hadithi yake koyarwa, annal mayyita yugassalu bima'in wa sidrin, mun gane ashe mamaci ana yi masa wanka da ruwa da magariya. Arrabi'u, hukunci na hudu, anna taghayyural ma'i bit-tahirat, dan ruwa ya canza saboda shigar wani abu mai tsarki cikin sa, la yaslubuhu tuhuriyatahu, baya warwarewa ruwan tsarkinsa. Gashi an zuba magariya a cikin ruwan, kuma an yi wa mamaci wankan tsarki, kuma ruwan magariyar zai wato magariyar za ta canza dandanan ruwan, za ta canza kalarsa, amma tunda magariya ba najasa bace, to dan ta shiga an sa ta a cikin ruwa, ruwan ma ba najasa bane. Dan haka dan abu mai tsarki ya shiga cikin ruwa, to ba zai warwarewa wannan ruwan tsarkinsa ba. Wannan ɗaya ne daga cikin akawal da malamai suka yi akan wannan babin. Da haka kenan abinda muka fahimta anan, ashe anna taghayyural ma, dan ruwa ya canza, bit-tahirat, saboda abubuwa masu tsarki da suka shiga cikin sa, la yaslubuhu tuhuriyata, ba za su warwarewa ruwan tsarkinsa ba. Al-khamis, hukunci na biyar, ibahatul ghusli lil muhrim, halaccin yin wanka ga wanda ya harama da aikin haji. Ashe babu laifi mai harama da aikin haji ya yi wanka. As-sadis, hukunci na shida, annal muhrima, lallai mai harama da aikin haji, ghairu mamnu'in minal ma'i was sidr, ba a hana shi yin amfani da ruwa da magariya ba, ba a hana shi yin wanka da soso da sabulu ba. As-sabi'u, na bakwai, annal kafana muqaddamun 'ala al-mirath wa 'ala ad-dayn, a karkashin wannan hadisi mun fahimci ashe likafani shi ake fara gabatarwa a siya dan a lullube mamaci kafin raban gado, kafin a biya wa mamaci bashi. Domin wannan bawan Allah da ya rasu da akwai bashi, sai annabi ya ta da bashi yana gaba da likafani ko kuma ainihin wato gado, to da annabi ya yi bayani. Amma nan take aka fara masa likafani kafin a yi maganar gado, kafin a yi maganar bashi. A nan sai Ibn al-Qayyim ya gano daga cikin fiqhun wannan hadithi, ashe likafani yana gaba da gado, likafani yana gaba da biyan bashi. La'annahu sallallahu alaihi wasallam amara an yukaffana fi thawbai, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ai masa likafani da tufafinsa guda biyu. Wa lam yas'al an warithihi, bai tambayi ina magadansa ba. Wala an dainin alai, annabi bai tambayi bashin da ake binsa ba. Athamin, hukunci na takwas, jawazu likitisar fil kafani ala thawbain, halaccin takaitawa akan yi wa mamaci likafani da tufafi guda biyu. Ya halatta in ba yalwar yadi aka samu falle guda biyu a sa mamaci a tsakiya, a nan nade shi yayi. Domin ga wannan an nade shi daga ihraminsa na daurawa da na yafawa da su aka yi masa likafani. At-tasi'u, hukunci na tara, annal muhrima mamnu'u min at-tayyib, ashe mai harama da aikin haji an hana shi yin amfani da turare, duk da wannan mamacin ya riga ya mutu, amma tunda ya mutu da alfarmar aikin haji a tattare da shi, aka ce kar a sanya masa turare. Al-ashiru, hukunci na goma, annal muhrima mamnu'u min taghdiyati rasi, lalle mai harama da aikin haji an hana lullube kansa, an hana shi lullube kai, ko da ana zafin rana ba zai lullube kansa ba. Al-hadi ashara, hukunci na goma sha ɗaya, man'ul muhrimi min taghdiyati wajhihi, an hana mai harama da aikin haji ya lullube fuskarsa. Wa ibahatuhu, amma kuma akwai halaccin ya lullube fuskar tasa. Qalahu sittatun min as-sahaba, sahabbai wajen guda shida sun ce ya halatta in da bukatar ya lullube fuskarsa zai iya lullubewa. Wa hatajjal mubihuna bi aqwali haula, wanda suka halatta mutum zai iya lullube fuskarsa mahajjaci, sun yi hujja ne da maganganun waɗanda suka ce ba zai lullube fuskar tasa ba. Malaman da suka ce ba za a lullube fuskar sa ba, to su mahajjaci ba zai lullube fuskar sa ba, to hujjar tasu ita ce hujjar da su kuma wanda suka ce ya halatta lullube fuskar sa da ita suka yi ruku. An gane ko? Wa ajabu an qauli, sai suka bada amsa suka ce to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin wanda ya fado daga kan taguwar sa ya uyan sa ya kare, Annabi ya ce ai masa wanka a lullube kansa da fuskar sa za a tashi shi yana talbiya. A wannan hadithin Annabi ya ce la tukhammiru wajahu, kar ku rufe mai fuskar sa. To ya za ku ce yana halatta ya rufe fuskar mahajjaci ya rufe fuskar? Sai suka ce bi anna hadhihi lafazata ghayru mahfuza, suka ce wannan kalmar wala tukhammiru wajahu kalma ce wadda ba mahfuza ba, kalma ce shadha, lafazi ne shadhi, saboda sauran marwaita duk sun kawo hadithin ba tare da sun ambaci la tukhammiru wajahu ba, an yi amfani da wato kada a lullube masa kansa, wala yughatta ra'suhu, kada a lullube masa kansa iyana Annabi ya tsaya, amma kalmar wala tukhammiru wajahu lafazi ne wanda yake shadh, ruwaya mahfuza shine babu wannan karin na wala tukhammiru ainin wato wajahu. الثاني عشر حكمتي نغوم 12 بقاء الاحرام بعد الموت وانزور حرما da aikin haji bayan mutuwa. Yanzu wannan mutun ya mutu, to tunda ya mutu ai mai wanka yanda ake kowane mamaci mana, ai mai likafa ne yanda ake kowane mamaci mana, a sa masa turare a lullube mai kansa ma tunda ya riga ya mutu, ba aikin hajin yanzu yake ba, ya mutu, amma ana so a nuna koda mutun ya mutu yana aikin haji to ya tafi da ihramin sa. Da aka duk abin da aka hana mai harama da aikin haji yayi, shi ma ba za a yi masa ba bayan ya mutu. Shi yasa ba za a lullube mai kansa ba, shi yasa ba za a sanya masa turare ba, saboda har da ya mutu din amma ya tafi da haramarsa ta ainihin wato zai karasa a can tashin alkiyama, domin an ce zai tashi yana talbiya. An fahimci wannan? Falamma gharabati shamsu, to za mu koma bayani game da aikin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma gharabat ash-shams, lokacin da rana ta fadi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuna a arfa kenan. Bayan ya wuna a arfa rana ta fadi, wastahkama ghurubaha, ya tabbatar da faduwar ranar, shine istahkama. Istahkama ghurubaha, faduwar ranar ya tabbata cewa rana ta fadi. Bihaythu dhahabat as-sufra, ta yanda wannan fatsifatsin ko yalayalo na rana ya bace. Afada min Arafa, manzo Allah sai ya taho ya baro Arafa. Wa ardafa Usama bin Zaid khalfa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya goyo Usama bin Zaid a bayan taguwarsa. Wa afada bis sakina, ya taho yana mai tafiya cikin natsuwa. Wa damma ilayhi zimama naqati, ya tattare linzamun taguwar tasa ya rike ya takure ta yanda ba za ta yi sauri ba. Hatta inna ra'asaha, har yanda Annabi ya takure kanta, har kan na ya takure linzamin nata, har kanta la yadribu tarafa rijlai, yana taba gefen kafar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yanda ya takure ta dan kar ta yi sauri. Wa huwa yaqul, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, alaikum bis sakina, atafu anitsi alhazai, za su dade su bar arfa su kuma bayyana a Muzdalifa. Na fata an gane, duk wanda yake bibiyar wannan karatun insha Allah in yaje aikin haji zai same shi cikin sauki, kuma zai ji ya fahimci abin da ake nufi da aikin haji. Dan kan mutum, mutane yawanci suna zuwa su yi hajjijiya su dawo, ko yawa. To Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace alaikum bis sakina, ku tafi anitsi. Fa innal birra laysa bil idaa, domin bin Allah ba da garaje ake yin sa ba. Fa innal birra, aikin da'a da nagarta, laysa bil idaa ay bil israa, ba da gaggawa ake yin sa ba. Dan haka wannan aikin ba a bukatar gaggawa, a tafi a hankali. Dan in kai sauri, mutane ne da yawa, zaka take wani, zaka buge wani, dabba ka za ta iya take wani, za ta iya yi wani ta'adi, ta bata masa kaya da sauransu. Dan haka tafiyar ana bukatar nutsuwa a cikin ta. Wannan hadithin Muslim ya rawaito shi a cikin Hajjatul Wada, hadithi na 1218, hadithin Jabir dan Abdullah wanda ya gabata. wa gada afada min tariqil ma'azimain, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta hanyar ma'azimain, wata hanya ce da ake kira ma'azimain, wa dakhala arafah, ya shiga filin arfa min tariqi dabbin, ta hanyar dab, annabi ya shigo, mun karanta a baya, ya shigo ta hanyar dab, wa hakaza kanat adatu, haka annabi sallallahu alaihi wasallam al'adarsa take salawatullahi wa salamu alayhi fil a'yad, a sallar idi baya bi ta hanya ya dawo ta hanyar, annabin ya bi ta hanya to in ya tashi dawo sai ya saba hanya, haka yake a idin karamar sallah, haka yake a idin babbar sallah, to kaji a arfa ma hanyar da ya bi a tafiya ba ta nan ya bi ba da zai dawo, da zai shiga arfa mun ji ya shiga ta dab, amma da ya tashi fitowa sai ya fito ta al-ma'azimain. ثم جعل يسير العنق صنع النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ده تفيا اهنكلي وهو ضرب من المسير على عنق دينن وني نوعي ne na tafiya laysa bisari'i wal badi' ba da sauri ba ba da garaje ba wata tafiya ce tsaka tsakiya matsakaiciya ba sauri ake ba ba kuma gaggawa ake ba fa idza wajada fajwatan amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu fili in yaga inda babu cinkoson mutane an gane ko huwal muttasau shine guri mai yalwa in yaga an zo guri mai yalwa da babu zaham babu cinkoso ba gosulo nassa sayrahu nassa sayrahu sai ya dan saki sai ya kara yin sauri a tafiyar tasa ay rafa'ahu fawqa zalik sai ya saki daga tafiyar tasa tafi waccan ta farkon ya dan kara sauri wa kullama ata rabwatan min ar-ruba duk sanda yazo wajen wani tudu min ar-ruba daga jigawa ba jigawa ta dutsa ba fa yawa duk sanda yazo kace ah zamanin annabi ma akwai jigawa ba jigawa waccan ba tarin abun nan kasa shine jigawa ai ko yake cewa kullama ata rabwatan duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wajen wani tudu min ar-ruba na jigawa tarin wato tudun kasa arkhalin naqati zimamaha sai ya sakar wa taguwar tasalin zaban ta kalilan kadan hatta ta sa'ada har sai ta haye wannan tudu din kamar kai ne in ka zo zaka hau abun nan sai ka mayar da ainihin wato giyar mota ka kamar da ita giya daya ko kuma in Land Rover ce ko abun nan Land Cruiser sai ka sa ainihin wato giyar da ake hawa ainihin wato tsauni ko sama da ita to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake in ya zo gurin da yake da tudu sai ya dan sakarwa wannan taguwar tasalin zami yanda za ta haye gurin da hanzari da sauri wa kana yulabbi amma duk a wannan yanayin manzo Allah fa yana nan yana yin talbiya yana labbaik allahumma labbaik fi masirihi zalika a wannan tafiya tasa la yaqta'u at-talbiyata manzo Allah baya yanke wannan talbiya baya daina yin ta falamma kana fi athna'it tariq yayin da ya kasance a tsakiyar hanya nazala sai ya samu guri ya sauka fabala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bawali wa tawadda'a wudu'an khafifan yayi alwala sauka wato sassauka faqala lahu usama usama bin zaid da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sai ya ce as-salata ya rasulullah sallah zamu yi ne ya ma'aikin Allah qal sai manzo Allah ya ce al-musalla amamak gurin sallah yana gabanka yana can gaba ba mu zo gurin da za a yi sallah ba za a yi sallah ba sai mun shiga Muzdalifa an gane ko domin ka'idar shine a arfa da aka je an yi azhar da la'asar jam'an wa qasran bayan nan aka yi tsayuwa arfa har zuwa rana ta fadi to kuma magariba da isha ba a arfa zaka yi ba a Muzdalifa zaka yi su da haka alhazai za su dade su bar arfa su kuma tafi ainihin wato Muzdalifa thumma sara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi hatta ata Muzdalifata har sai da yazo Muzdalifa fatawadda'a wudu as-salah sai manzo Allah yayi alwala irin alwalar sallah thumma amara bil adhan yace ai kiran sallah fa adzana al-muadhdhin ladan yayi kiran sallah thumma qama aqama sannan ladan ya tada iqama fa salla al-maghriba manzo Allah yayi sallar maghriba a Muzdalifa qabala hadd ar-rihal kafin a sauke sirdin doki ko sirdin raƙumi ko qabala haddir rihal kafin a sassauke kaya ko kan a sauke darbuka wannan dan ɗakin na kan raƙumi kafin a sauke shi akai sallar magariba wa tabrikil jimal tun kafin a durƙusar da raƙuma kaga kenan darbuka dan ɗakin kan raƙumin yana kan raƙumin shimfudin kan raƙumin suna kai komai yana kan raƙumin shi kansa raƙumin yana tsaye ba durƙusar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar magriba falamma hadduri halahum yayin da suka sauke kayayyakin su ko suka sauke darbu kokin su akan raƙuman amara sai manzo Allah ya umarni fa uqimatis sala sai aka tada iqamar sallah thumma sallal isha sannan yayi sallar isha bi iqamatin bila adhanin da iqama kawai ba tare da kiran sallah ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magruba da isha a muzdalifa da kiran sallah daya wa iqamataini da iqama guda biyu an fahimta ko walam yusalli bainahuma sha'an bi nafila tsakanin su ba bai sallaci kowace irin sallah ta nafila ba tsakanin magruba zuwa isha yana yin magrubar sai ya sallaci sallar isha wannan hadisi imamu al-bukhari ya rawaito shi a cikin al-wudu hadisi na 139 haka a cikin hajj hadisi na 1672 haka imam muslim a hadisi na 1280 hadithun usama bin zaid radiyallahu an thumma nama hatta asbaha anan muzdalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yayi bacci har gari ya waye walam yuhyi tilka al-laila manzon Allah bai raye wannan daren ba kar wani ya ce to shi baya jin bacci ai dole ma ka ji bacci duk wanda ya san wannan aikin da kana jin ana ta karanta shi a karatu ko in ka je ka aikata zaka zo ka bani labari an gane ko kar ka dauka aikin wani an ce kawai daga mina ka dauka daga mina zuwa daga nan zuwa bakin gidan su ne daga nan kuma zuwa total daga nan zuwa abin nan wannan ai ba komai tafiya ce in ga ma sai ka zama wani dan karamin gurgu in baka saba da tafiya ba tafiya ce in ka ga mina daga mina ka zo Muzdalifa kuma wayannan ranakun su ne na gajiya tikis saboda ba zama tunda ka zo ran 8 ga wata ka dai dan huta tunda ka zauna a mina to daga mina washe gari kuka taho arfa kuka wuna arfa a tsaye dare yayi da rana ta fadi kuka dawo Muzdalifa to wannan tsayuwar da kuka yi ta arfa ita ma an gaji da haka shi sa in aka zo ba wata qiyamul layli alaramma ba tilawa aka ce kai kawai kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban zakirai na duk duniya bai ce komai ba da yazo kawai kwanta bai yi qiyamul layli ba an gane ko yawwa sallau kai ma sai ka kwanta ka huta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yazo bai raye wannan daren ba kawai kwanta yayi bacci wala saha anhu fi ihya laylatay al-eidain shay haka annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da ya inganta da aka ruwaito daga gare shi na raye darare guda biyu na idi idin karamar sallah idin babbar sallah a ranaku ne yawmu aklin wa shurbin ranar a ci a sha a yi farin ciki a sadar da zumunci ne da aka ba a ruwaito wani hadithi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya raya daren idi ko kuma idin karamar sallah ko babbar sallah wa amara fi tilkal lailata a wannan daren ne annabi sallallahu alaihi wasallam wa amara fi tilkal lailati a wannan daren yayi umarni bi da'afati ahlihi da raunana cikin iyalansa mata kenan an ya taqaddamu su yi gaba ila minan zuwa mina qabala dulu'il fajr kafin al-fajr yake to an gane ko kafin al-fajr yake to masu rauni kaman tsofaffi kaman mata to cikin dare sai a tashe su kan al-fajr yake to sai su yi gaba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su kuma masu karfi suna nan a Muzdalifa har sai gari ya waye gari yayi haske sannan sai kuma su fara tahowa su baro Muzdalifa sai kuma su taho ainihin wato Mina lokacin da za su iso Mina wayancan raunanan sun riga su zuwa da haka abinda ake yi a wannan ranar 10 ga watan Zulhijja ranar babbar sallah kenan ranar da kai kake ci kokarin zuwa sallar Idi in ka dawo kai layya to su kuma alhazai a wannan ranar suna kokarin barin Muzdalifa su hari Mina za su je su jefu jamratul Aqaba a cikin guraren jifa guda uku za su jefi guda ɗaya a ranar babbar sallah kowa in yaje ita zai jefa to tunda rana ce wadda kowa in yaje wannan jamra din zai jefa to su wayannan raunanan hikimar shine sun riga sun yi gaba kafin majiya karfi su tadda su sun isa gurin sun yi jifan su sun janye jikin su daga gurin su kuma masu karfi wannan dan wannan ya bangaje shi shi ma yana ji da karfi wannan dan an ture shi ba zai fadi ba sakamakon inda tsoho ne ko mace ko wani mai rauni ina fata an fahimta wa kana inda ghaibubatil qamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a daidai lokacin daga Abubakar Kamar wata ya buya wa amarahum an yarmalu aljamra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga wata ya buya sai umarce su da su jefu jamra hatta ta dali ash-shamsu har rana ta hudu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Hajj hadisi na 1678 Imam Muslim hadisi na 1293 a shafi na 301 hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhu ma mukhtasaran hadithin ya kawo shi a takaice Imam Ahmad a mujalladi na cikin Musnad a shafi na 234 shi ma ya rawaito wannan hadithin haka Imam Abu Dawud a cikin Al-Manasik hadithi na 1941 Imam Tirmidhi a cikin Hajj hadithi na 893 Imam An-Nasa'i a cikin Manasikil Hajj hadithi na 365 Ibn Majah a cikin Al-Manasik hadithi na 325 hadithin Abdullahi dan Abbas sahahu Ash-Sheikh Shakir al-Musnad Sheikh Ahmad Shakir ya inganta wannan hadithin wato wanda ya yi tahqiqin Musnad da Imam Ahmad lokaci yayi na'am mun tsallake wani abu wa amarahum alla yarmalul jamra ya umarce su kai kada su jefi yawa masha Allah jazakumullahu khairan ni sai nace ya umarce su da su jefi jamra hatta ta dali ash-shamsu wa'ancan masu rauni wa'anda suka riga suka yi gaba kaban matan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce su yi gaba masu rauni to sai annabi ya umarce su Allah yarmalul jamrata kada su jefi jamra din nan da nace muku ranar 10 ga wata kowa ita zai jefa to kar su jefe ta kasantuwar sun riga zuwa sun yi gaba to in sun je su jira a kusa da ita kar su jefe ta hatta ta dali ash-shamsu har sai rana ta fito saboda ita jamratul aqaba ba a jifanta sai rana ta fito wa shagari ranar 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata jamrorin guda uku za a je a jefe su shi kuma sai bayan rana ta yi zawali lokacin sallar azhar kenan ina fata an gane to amma wannan ta ranar sallah din kaga su an ce mata da masu rauni tsofaffi duk su yi gaba to ba wai in sun yi gaba tun cikin daren su zo su jifa su tafiye su ba in sun zo za su tsaya a kusa da gurin ba za su jefe ta ba har sai rana ta fito lokacin da rana ta fito su suna tsaye a gurin a lokacin da su kuma sauran alhazai ba su baro Muzdalifa ba sai da rana ta fito da aka ga waɗannan su a kusa da gurin rana ta fito suka yi jifan su sun janye sun koma masaukansu sannan kuma sai majiya ƙarfi su kuma a lokacin daga baya sai su karaso sai su zo su yi nasu jifa din mafhum jazakumullahu khairan wa ammal hadithul ladhi fihi anna umma salamata ramat qabala al-fajr amma ko da zaka ci karo da wani hadisi da aka ce wai ummu salama na ummu salama ramat ta yi jifanta ne na jamratul aqaba qabala al-fajr tun kafin al-fajr fa hadithun munkarun ankarahu ahmad wa ghayru hadithi ne munkari kar kai aiki da shi imam ahmad ya ce hadithi ne munkari da kuma waninsa wannan hadithi ne wanda yake imam abu daud ya rawaito shi a cikin al-manasik hadithi na 1942 Imam al-Bayhaqi a cikin al-Kubra hadithi na 9573 da hadithi na 9574 da'afahu al-Albani fi sunan Abi Dawud Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce wannan hadisin bai inganta ba yana da rauni kamar yanda ya faɗa a cikin sunan Abi Dawud thumma dhakara haditha sauda wa ahaditha ghaira thumma qala thumma dhakara haditha sauda ko thumma dhukira hadithu sauda sannan aka ambaci hadithin sauda wa hadithu thumma dhakara haditha sauda sannan sai ambaci hadithin sauda wa ahaditha ghaira da kuma wasu hadisan banda na sauda thumma qala sannan sai yace thumma ta'ammalna fa idha annahu la ta'aruda baina hadhihi alahadith thumma ta'ammalna ibn al-qayyim yace sannan da muka lura muka duba sai muka ga fa idza annahu la ta'aruda sai muka ga ashe babu cin karo baina hadhihi alahadith tsakanin waɗannan hadisan domin inda za a samu iskali yanzu misali an ce ba a yin jifan jamra har sai rana ta fito to inda wancan hadisin na ummu salama ya inganta ta zo ta yi jifa wato kafin alfujr ya keto to da kaga an samu cin karo to shi yasa sai malam yake cewa in mun lura ma ashe babu wani cin karo me yasa saboda hadisin ummu salama din can bai inganta ba hadisin sauda da wani sa duk hadisi ne waɗanda ba su da ainihin wato inganci مفهوم. ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث فإنه أمر السبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. domin manzo Allah yayi umarni ya umarci kananan yara kada su jefu jamra har sai rana ta fito. fa innahu la udhra lahum fi taqdimir rami, domin ba su da wani uzuri da zai sa su gabatar da jifan nan. amma man qaddamahu minan nisa, amma wayanda qaddamahu ya gabatar da su minan nisa'i daga mata. faramaina qabla tulu'ish shamsi, su kam sun yi jifan su kafin ranar ta fito. lil udhri, saboda uzuri. wal khawfu alaihinna, da ji musu tsoro. min al muzahama, na turereniya da wato turmutseniya. wa hadha alladhi dallat alaihi sunna, wannan kuma shine abinda sunna ta yi nuni akai. jawazu rami, halaccin yin jifa. qabla tulu'ish shamsi, kafin rana ta fito. li uzrin, saboda wani uzuri. min maradin, na rashin lafiya. aw kibarin, ko tsufa. wa ammal qadirus sahihu, amma mai iko lafiyayye. fala yajuzu lahu dhalika, bai halatta yaje jefu jamratul aqaba ranar babbar sallah kafin rana ta fito. wallazi dallat alaihi sunna, abinda sunna ta nuna. inna ma huwa ta'jil, kawai dai sun yi gaggawa, gaggautawar aka ce su masu rauni, mata, tsofaffi, yara, ci aka yi su gaggauta su yi gaba. ba'da gaibubatil qamar, bayan wata ya kuya. la nisfal layl, ba wai rabin dare ba, ba wai yadda dare ya raba ba. ba'da gaibubati ainin wato alqamar. walaysa ma'a man haddahu bin nisfi dalilun, wanda ya iyakance lokacin da aka ce mata da raunana da tsofaffi, wato yara, su bar Muzdalifa su tafi Mina, wanda di ya iyakance da rabin dare, to ba shi da wata hujja ko dalili. abinda aka ce ba'da gaibubatil qamar, bayan wata ya kuya, shikenan kawai, ba ce akai sayar dare ya raba ba. wanda ya ce a sayar dare ya raba, to ba shi da hujja akan haka. wallahu a'lam. falamma dhala al-fajr, da al-fajr yake to, da al-fajr yake to, sallaha fi awwal al-waqt, manzo Allah sai ya sallar asuba a farkon lokaci, bai jinkirta ba. la qablahu, ba kafin lokacin ba. qat'an, wannan a yanki haka ake yi. bi adhanin, da kiran sallah. wa iqamatin, da iqama. thumma rakiba, sannan manzo Allah ya hau kan abin hawansa. hatta ata mawqifahu, har yazo gurin tsayuwarsa. indal mash'aril haram, gurin da ake kira da al-mash'aril haram. fastaqbala al-qibla, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci al-qibla. wa akhadha fi du'a, ya kama addu'a. wat tadarru'i, da kaskantar da kai a gaban Allah. wat takbiri, da kabarbari. wat tahlili, da haylala. wat dhikri, da dhikri hatta asfara jiddan, har sai da gari ya waye sosai. sannan sai kuma ya bar Muzdalifa, shi ma sai ya kamo hanya zuwa ina, zuwa Mina. Allah ya sa ana gane karatun, ba zaurance nake yi ba ko? na'am, wasu suna gane, wa ka gane ya? wato shi matsalar aikin haji haka yake. shi yasa lokacin da muka taba yanzu sai na yi wa mutane somari, kuma wannan samarin yanzu bana ma wasu da an tuttura musu shi sun yi amfani da shi irin sababbin alhazan nan. da in ka ji wannan samari din, to insha Allah za ka abin nan. kuma ka san shi aikin haji, sai ka je wani abin za ka gane. an gane ku? karatu ne wanda in kana ta karanta shi haka a takarda, to yanda mutum ke suranta abun a kwakwalwarsa, in ya je sai ya gaba haka bane. to shi yasa yake da dan matsalar fahimta. amma dai insha Allah ina iya bakin kokarin dan a gane din insha Allah, yanda in mutum ya je zai dan hararo abubuwan da muka karanta. amin amin. wa waqafa sallallahu alaihi wasallam fi mawqifihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gurin tsayuwarsa. wa a'lama an-nasa, ya karantar da mutane. anna Muzdalifata kullaha mawqifun, cewa fadin Muzdalifa din nan ko ina gurin tsayawa ne. kar mutum ya dage cewa sai inda Annabi ya tsaya. in aka ce kowa zai tsaya inda Annabi ya tsaya, mutuwa za a yi, saboda kashe-kashe za a yi. a yanzu ana zuwa aikin haji, ka ji an ce mutum miliyan 2, mutum miliyan 3 sun hau Arfa, to duk fa suna gurin. yanzu kowa ya ce inda Annabi ya tsaya a tsayuwar Arfa, shi ma anan zai tsaya, ya kake tsammani?
shi yasa annabi da ya tsaya a gurin arfa sai ya ce nan ni kam anan na tsaya amma fadin gurin nan duk gurin tsayawa ne shikenan kaga wani sai ya ganshi a can wasu ka gansa a can wasu ka gansa a can wasu ka gansa a can haka da yazo Muzdalifa ya ce to ni kam na tsaya ana amma duk fadin Muzdalifa din nan duk gurin tsayawa ne kaga kenan an saukaka wa mutane ko ina ka samu sai ka tsaya babu ture ture ba tare da ainihin wato an cutar da wani ba
thumma sara murdifan lil fadl sannan sai kuma ya tafi amma yana mai goyo fadl yanzu mun ji daga arfa zuwa Muzdalifa waye goyo yayi wa Usama lift ko ashe lift ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Usama lift daga Mina'a daga Arfa zuwa Muzdalifa to shikenan kai Usama ka dan dana to daga kuma nan Muzdalifa da za a taho zuwa Mina sai kuma manzo Allah yau Al-Fadl bin Abbas lift an gane ku eh da haka in ka kama hanya zaka tafi gurin aiki ko zaka tafi kasuwa ga dan kasuwa ku sai kai mai lift wa huwa yulabbi fi masirihi manzo Allah yana yin talbiya a tafiyar tasa wa talaqa Usama tu ala rijlaihi shi kuma Usama ta sai shafa akan kafafuwansa shi kuma tunda an masa left daga can to shi kuma da aka zo nan sai aka aje shi sai aka dauki Al-Fadl bin Abbas shine wan dalaka Usama tu shi kuma daga nan Muzdalifa zuwa Mina sai Usama ya tafi alari jilaihi akan kafafuwansa fi subbaki quraishin cikin waɗanda suka riga daga cikin quraishawa an gane ko to me dauka ya ce lokaci yayi insha Allah ina ganin sai mu tsaya wa fi dariqihi zalika amara bin Abbas kila muka sake gama babin aikin hajjin mai yiwuwa zan sake yin wani summary din insha Allah in aka sake yin summary din kila in mutun ya rike shi shi ma zai taimaka insha Allah ne abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har insha Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wayanda basu je ba Allah madaukakin sarki ya kai su wayanda kuma sun je Allah ta'ala ya maimaita musu amin wa alaikumus salam kai ma kana so ka je ne